sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 30 ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke da su, ga Muhammad Hafiz da kanin labarai.
Nasaran yau Juma'a, hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, wato CDC, ta tabbayyana wani kudirin lafiya na gwamnati kan samfurin Delta na coronavirus wanda zai iya yaduwa kamar cutar kenda. Jami'an kasar Kamaru sun ce da alama mayakan Boko Haram sun sauya dabarunsu, inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a kokarin da suke yi na janyo daukan wasu da dama. Kasar Philippines ta ce ta maido da babbar yarjejeniyar tsaro tare da Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin rahotanninmu kuma, al'umma a Najeriya suna ci gaba da zaman ɗarɗar saboda matsalar rashin tsaro da ke ƙara addabar jama'a.
Sun cin mana gida misalin ƙarfe 2:30, suka je suna halibe-halibe kowa, ƴan banga da kowa ya gudu, sannan suka shiga gidan. So kai nema ne ruwa jallo ba su gan shi ba. Informer da yake ci kawo su gidan sai ce a shige cikin ɗakin shi nan cikin buhunci.
Sai kuma a rahoto kan korafi da jam'iyyar PDP take yi dangane da yawan tafiyar shugaba Buhari zuwa London don duba lafiyarsa. Kamar kowace ranar Juma'a, muna dauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wasu rahotanni daga jaridar Washington Post da New York Times sun bayyana cewa ana sa ran yau Juma'a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, wato CDC, na ta bayyana wani kudirin lafiya na gwamnati kan samfurin Delta na coronavirus wanda zai iya yaduwa kamar cutar kenda zuwa ga mutane da suka yi allurar rigakafi da waɗanda ba su yi ba. Jaridin sun ba da rahoton kudurin wanda aka nuna musu a na'ura mai kwakwalwa, aka kuma rarraba wa jami'an hukumar CDC. Gabatarwa ta yi bayani dalla-dalla game da irin matsalolin da hukumar ta fuskanta wajen shawo kan wasu jama'a don yin allurar rigakafi da saka takunkumi. Kudurin ya buƙaci jami'an hukumar CDC da su samar da sakonni ga jama'a waɗanda za su ƙarfafa yin allurar rigakafi a matsayin mafi ingancin kariya kan wannan nau'i mai saurin yaduwa, har ya zama wata ƙwayar cuta ta daban wanda take saurin yaduwa daga wani zuwa wani fiye da cutar Ebola ko mura. Yayin da samfurin Delta mai saurin yaduwa na ƙwayar cutar ke haddasa yaduwar COVID-19 da sauri a sassan ƙasar, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa ma'aikatan gwamnatin tarayya farar hula dole ne su yi allurar rigakafi ko kuma su mika kai ga yin gwaji akai-akai da saka takunkumi. Jami'an kasar Kamaru sun ce da alama mayakan Boko Haram sun sauya dabarunsu, inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a kokarin da suke yi na janyo daukan wasu da dama. Ministan tsaron Kamaru ya kai ziyara kan iyaka arewacin kasar da Najeriya, inda aka kashe sama da mutane 30 ko aka raunata su a wannan makon a arangamar da suka yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama. Ministan tsaron Kamaru Joseph Beti Asomo ya jajanta wa sojojin Kamaru 14 da fararen hula 4 da suka ji rauni a asibitin sojoji a Marwa. Marwa tana cikin arewa mai nisa ta yankin Kamaru, imanin kilomita 80 daga jihar Barna ta Najeriya, inda kungiyar Boko Haram take. Asomo ya ce 'yan kasar Kamaru da shugaba Paul Biya suna cikin alhini tare da iyalan sojoji 14 da Boko Haram ta kashe a iyaka arewaci da Najeriya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgi na musamman na wasu 'yan Afghanistan 200 da suka cancanci takardun bizar shiga shirin baki na musamman, wato SIB, sun isa Amurka a yau Juma'a a wani bangare na aikin kwashe waɗanda suka taimakawa gwamnatin Amurka. Jami'an fadar White House sun sanar da shirin Operation Allies Refugees a ranar 14 ga watan Yuli, inda suka ce za su kwashe 'yan Afghanistan masu tafinta da wasu waɗanda suka taimakawa gwamnatin Amurka a lokacin yaƙi, tare da iyalansu waɗanda a yanzu suke tsoron ɗaukan fansa daga ƙungiyar Taliban. Babban mataimaki mai ba da shawara kan tsaron cikin gida, Ruth Travers, na kwamitin tsaron ƙasa, ya shaidawa manema labarai cewa jirgin wata manuniya ce ta cika alkawarin da Amurka ta yi da kuma girmama waɗannan jarumayen Afghanistan wajen taimakawa aikinmu. Jami'an Amurka sun ce jirgin na farko ya haɗa da kimanin mutane 200 masu matsayin SIB da danginsu. Wasu ƙarin 700 waɗanda suka kammala komai na SIB su ma za a kwashe su a cikin makonni kaɗan masu zuwa.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari ku ji abin da muke tafa da shi a taskar rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar kisan gilla daga 'yan bindiga, abin da ya sa kodayaushe suke cikin fargaba saboda rashin sanin abin da zai faru gare su. Rayukan 'yan Najeriya na ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas saboda ayyukan da 'yan bindiga waɗanda ke kai hare-hare suna kamawa ko kisan jama'a. Ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Rayukan 'yan Najeriya suna ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas saboda ayyukan 'yan bindiga waɗanda ke kai hare-hare suna kamawa tare da kisan jama'a. Irin haka ta faru a daren Alhamis a jihar Sokoto, inda 'yan bindiga suka mamaye wani gari mai suna Kwandamo da ke yankin Ilela da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar, suna harbin kan mai uwa da wabi, inda suka yi wa wani hamshakin mai kuɗi Alhaji Haruna da wani mutum kisan gilla tare da tarar da hankulan jama'ar garin.
Wallahi an kashe a baya zai ke
hankali. Allah ya sauke, Allah ya sanzura mu, Allah ya yaye mu.
Irin yadda jama'a ke nuna alhininsu kenan bayan da aka yi jana'izar mutanen da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla. Muhammadu Sani ɗa ne ga Alhaji Haruna mai kuɗin da aka kashe a wannan garin.
Sun cin mana gida misalin ƙarfe 2:30 suka je suna halibe-halibe kowa 'yan banga da kowa ya gudu. Sannan suka shiga gidan suka yi nema ne ruwa jallo ba su ganshi ba. Informant da yake ci ya kawo su gidan sai ce a shige cikin ɗakin shi na nan cikin hukunci. Suka ɗauko adda suna sare domin kafin biyo yau sun zaka ba su ci nasara a kan shi ba. Dai adadi suka zo suka cin mai wani sare mai kai. Ya hwaɗi suka yi masa sare suka ɗibi naman jikin suka je da shi. Kuma 'yan sanda da DPO sun kama da ɗauki amma abin ya yi ƙarfinsu saboda bakin garkanmu ɗaya mutum 45 ne suke barawo.
Mai garin na Kwandamo ya ce wannan ba shi ne karon farko ba da 'yan bindiga suka shiga wannan gari.
Sunana Alhaji Ahmadu Magaji, ni ne mai garin Kwandamo. Da yake kwanan baya sun yi shigowa, farbiwa farko Allah bai ba su ikon ɗauka kowa ba. Shigowa ta biyu suka ɗauka mana mutum biyu. Bayan an so su kuma sai ga shi yanzu sun yi shigowa ta uku wanda yake sun shigo da yawa. Duk rariyar da take cikin garin nan babu inda ba su aje mutane ba. Duk inda mutum ya fito halibi ne ko ina. Don haka wannan abin mai da shi kaddara ce ta Ubangiji Allah.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun. Sai dai kakakinta SV Sanusi Abubakar bai ɗauki kiraye-kirayen da na yi masa ba a daidai lokacin haɗa wannan rahoto. Matsalar rashin tsaro dai sannu a hankali tana ƙara samun wurin zama musamman a arewacin Najeriya. Domin ko ba a kai hari cikin gari ba akan tare manyan hanyoyi ana ɗaukar mutane. Na samu zantawa da wani wanda ya fitar kutsu daga hannun masu satar mutane a kan titin Sokoto zuwa Gusau ta jihar Zamfara.
To muna kawowa wurin sai Nigga Road Block, tanki ya wuce an halabta ya tai. Kuma motar ta wuce ta biyu ita ma sai da ji halbi ne. Ta jikinta aka halba ya dai tana juyawa sai kawai sai na ji sun buɗe wuta. Tana kamo su mun buɗe gambun dai a mun dan ci lokaci don ni har na sadaka. To ni ɗaya dai abu su gani ba gaskiya. Ka da ni dai na dai faɗi bisa wani ice. To kamun dai da faɗuwar da nayi kuma sai Allah ya ba ni iko sai na kama ta ciya irin kamar ina kantar gujiya dai kamar ina ta ce a ƙasa-ƙasa da haka maganin halibi sun wuce da makulli da wayoyinmu da mutanen da a cikin mutum sun tsaye da mutum uku muku mu uku mun tsero.
Matsalar rashin tsaro da ta zama duk ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi tamkar ana ƙara ƙarfafa 'yan ta'addar ne abinda ke ci gaba da baiwa jama'a ƙasa mamaki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Kasar Philippines ta ce ta maido da babbar yarjejeniyar tsaro tare da Amurka. Yayin da shugaba Rodrigo Duterte ya janye aniyarsa ta soke yarjejeniyar ziyarar sojojin Amurka da Philippines wato BFA a daren jiya Alhamis. Sakataren tsaron Philippines Delphine Lorenza ya shaidawa 'yan jarida a taron manema labarai na sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a yau Juma'a cewa bayan gane a wasa tare da Austin, Duterte ya janye takardar dakatar da shirin BFA da aka aika wa Amurka a shekarar da ta gabata. Austin ya shaidawa manema labarai cewa wannan ya ba mu wani tabbaci na ci gaba, don haka za mu iya yin shiri na gaba cikin lokaci, kuma da wannan shirin na nan gaba za mu iya yin cikakken atisaye. Sakatare Lorenzana ya ce ba shi da tabbas kan dalilin da ya sa Duterte ya sauya shawara, amma ya yi maraba da matakin na shugaban. Yarjejeniyar ta 1998 ta ba da izinin doka na duba sojojin Amurka waɗanda ake musanya su zuwa Philippines don yin atisayi da dama da kuma taimakon jin ƙai. Yayin da ake shirin aiwatar da dokar ƙasa a yankin Hong Kong watanni 13 da suka gabata, shugabar yankin Carrie Lam ta ce dokar kawai za ta shafi wasu marasa rinjaye. Hukumomin gwamnati sun fara rage fargaba a zukatan jama'a game da dokar tsaron, duk da damuwa da yawa da wasu a birnin suke da ita kan shirin sanin dokar. Ko fitaccen attajirin nan mai kafofin yada labarai Jimmy Lai ya faɗa a lokacin cewa muna jira ne don ganin abin da zai faru. Lai yanzu yana zaman gidan yari biyu na hukuncin da aka yanke masa, kuma yana jiran shari'a kan zargin haɗa kai da ƙasashen waje, ɗaya daga cikin manyan laifuka da aka zayyana a ƙarƙashin dokar tsaron. An kama kusan mutane 117 a Hong Kong, kuma aƙalla an gurfanar da 60 tun lokacin da dokar ta fara aiki. Hukuncin kotu na farko ya zo a wannan makon.
A gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Jami'ar PDP ta fito da wata takarda mai dauke da sa hannun mai magana da yawunta Kola Ologbondiyan, inda ya yi suka da kakkausar murya kan yawan zuwa London da shugaba Buhari yake yi domin duba lafiyarsa. Wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da karin bayani.
A lokacin da yake mai da martani, mai magana da yawun fadar shugaban kasa Femi Adesina ya bayyana dalilin da ya sa Buhari ya gwammace ya rika zuwa London duba lafiyarsa.
President Buhari has been with the same doctors and medical team for upward of 40 years and it's advisable that he continues with those who know his medical history.
Anan Femi Adesina ne yake bayani cewa likitoci da Buhari ke zuwa gani a can su ne suke da bayanan tarihin lafiyarsa. Kuma tun shekaru 40 da suka gabata ne Buhari yake tare da waɗannan likitocin nasa, shi yasa yake zuwa can a duk lokacin da zai duba lafiyarsa. To ko menene kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada akan batun duba lafiyar shugaban ƙasa? Ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar ya yi ƙarin haske.
Sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayani mai tsawo a matsayin hurumi da aka bashi, shi ne jami'i na farko wanda yake na gwamnatin Najeriya. To a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa waɗanda suke da dama waɗanda aka sanya, kamar misali abin da ya shafi rashin lafiyar shugaban ƙasa ko kuma mataimakin shugaban ƙasa, wato musamman aka muka la'akari da sashe na 144 na tsarin mulkin Najeriya, da kuma mu la'akari da sashe na 144 har zuwa 145. To amma gaskiyar yadda abin ya taho shine shi an yi magana idan shugaban ƙasa baya office ko kuma idan wani dalili ya sanya bai iya tafiyar da ayyuka shi, ko kuma idan wace rashin lafiya da sauransu. Amma ba a fito tsarin mulki yayi bayanin cewa shugaban kasa dole ya kasance ya je asibiti wuri kaza ko kuma wuri kaza ba, amma a yanda yake daidai da al'adun demokradiyyar duniya, inda kuma kowa ya sani yana da hurumin da zai je ko ina a duniya ya neman makan shi lafiya.
Yaya wasu 'yan kasa ke kallon wannan batu na yawan zuwa London da Buhari kan yi domin duba lafiyarsa? Tsohon ministan wasanni Solomon Dalung shi ma yayi tsokaci.
To idan ana zargin shi cewa bai gyara asibiti ba, idan ya mutu shi ne za a gyara? Ai sai yana da rekafin a yi gyaran. To neman lafiya domin a zo ya gyara ne shi ne ya yi. Idan kuma mutum kana da gatarinka bai iya isara ba, kana neman cewa aje a wasa maka shi domin ya yi aiki sai kuma a ce babu ka koma domin baka yi wasa wa daga gida ba, yana ganin waɗanda suke wannan al'amarin ba su da kishin ƙasa.
Jam'iyyar PDP ta zargi shugaba Buhari da kin gyara asibitocin ƙasar ne kamar yadda ya alƙawalta a shekara 2015 a daidai lokacin da ya hau karagar mulki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai muna Najeriya. Masu ruwa da tsaki sun yi taro a jihar Kano kan yadda za su tabbatar da nasarar shimfiɗa bututun iskar mai daga Ajakuta zuwa garuruwan Abuja, Kaduna da Kano. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
No power, no growth. I think there are tremendous benefits of this gas pipeline.
Hamshakin attajir nahiyar Afirka kenan Alhaji Aliko Dangote ke rera ta can masana da ke cewa babu haka tattalin arziki ga inda babu makamashi. A inda ke tsokaci ga taron ta kafar sadarwa ta Zoom yana mai cewa bututun iskar gas zuwa Kano na tattare da alfanu mai dimbin yawa. Mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN Alhaji Aliyu Safiyani Madugu ya ce suna maraba da aikin shimfiɗa bututun gas ɗin zuwa Kano, amma ya yi tsokaci kamar haka.
Kada a jira wai sai pipe ya zo Kano sannan za a fara jan pipe zuwa inda industry suke. Muna da rukugungun masana'antu a Calawa, muna da shi a Sharaɗa phase 1-2-3, muna da shi a Bonfai, muna da shi a Tokarawa. Saboda haka kamata a yanzu yanda ake wancan aikin wannan ma a zo a fara wayarin gas, shine zai bamu dama cewa ran da aka gama wannan aikin ana kunnawa 2023 mu ma za mu kunna mu sai gas a masana'anta. Amma in ba wannan aka yi yanzu ba, to gaskiya mu muna ganin a za a yi ba zani.
To amma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnatin Kano ta dauki matakan dafawa aikin domin ya samu nasara.
Nan jihar Kano sai muka nada wani kwamiti mai karfi domin a tabbata cewa ba a samu matsaloli musamman a lokacin da ake sa waɗannan pipe ga kauyuka daban-daban da garuwa daban-daban ba a samu matsala ba.
Shi kuwa Alhaji Hamma Aliko dake zaman shugaban kungiyar masu kamfanonin masaku ta Najeriya na cewa
kudin production zai sauko kuma za a iya competing da ƴan mutanen China kuma mai sayarwa akan farashi da su suke sayarwa, saboda haka ba maganar smuggling kuma.
Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero wanda ya nanata mahimmancin wannan aiki na shimfiɗa bututun iskar gas ga makomar rayuwar al'ummar Kano na cewa
mun fahimta kamar yadda ake fata cewa amfani da iskar gas wajen gudanar da bukatun gida zai taimaka kwarai wajen fatan mu na samun ingantacciyar wutar lantarki, zai rage sare-saren itatuwa da barazanar kwararowar hamada, kuma zai samar da ayyukan yi ga matasa da farfado da masana'antunmu. Lallai wannan aiki ya zo mana a lokacin da muke bukatarsa, alhamdulillah.
Gwamnonin Kaduna da Naija da Nasarawa sun gabatar da jawabai ta kafar sadarwa ta Zoom, yayin da gwamnan Kogi ya aiki da sako ga mahalarta taron. Kuma dukkaninsu sun jaddada kudirin gwamnatocinsu na tabbatar da nasarar aikin shimfiɗa bututun iskar gas ɗin daga Ajakuta zuwa Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16 da kuma 25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tasharmu a VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Cututtuka ta Amurka wato CDC ta janye umarnin da ta bayar, wanda ya ce waɗanda suka yi cikakken allurar rigakafin cutar COVID-19 za su iya shiga rufaffen wuri ba tare da sun yi takunkumin rufe fuska ba, inda yanzu take ba da shawara a koma saka takunkumin saboda karuwar yaduwar nau'in cutar Delta da ake gani. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Wata biyu bayan da sanar da cewa mutanen da suka yi allurar rigakafin cutar COVID-19 za su iya shiga wurare da ke rufe ba tare da sun sanya takunkumin rufe baki da hanci ba. Hukumar CDC da ke yaki da yaɗuwar cututtuka a nan Amurka ta janye wannan umarni, inda ta ce daga yanzu a riƙa saka takunkumin bayan da bincike gano cewa nau'in cutar nan na Delta na yaɗuwa a ƙasar. Dr. Rachel Walensky, darakta ce a hukumar ta CDC.
In areas with substantial and high transmission, CDC recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings.
Ta ce a yankunan da ake samun yaduwar cutar, hukumar CDC na ba da shawara ga waɗanda suka yi cikakken allurar da su daka saka takunkumi a wuraren da ke rufe domin a taimaka wajen daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 nau'in Delta. Hakan ya haɗa da wurare kamar makarantu. Hukumar ta CDC na ba da shawara ga kowa da kowa, daga kan 'yan nursery, malamai, jami'an gudanarwa da ɗalibai da masu ziyara a makarantu, da su duka suka takunkumi ko mutum ya yi allura ko bai yi ba. A cewar Director ta CDC, yara da za su koma makaranta a farkon lokacin hunturu su ɗauki matakan da suka dace. Hukumar ta kuma yi kira ga shugabannin al'umma da su ci gaba da kuɗaitar da jama'a wajen karɓar allurar da saka takunkumi domin daƙile ɓarkewar cutar a yankunan da take saurin yaduwa.
Finally, CDC recommends community leaders encourage vaccination and universal masking to prevent further outbreaks in areas of substantial and high transmission.
A farkon makon nan ne magajin garin birnin Los Angeles ya ayyana cewa za a buƙaci ma'aikata su riƙa nuna shaidar cewa sun yi allurar ta COVID-19 ko kuma riƙa gwada su akai-akai, wanda hakan wani sabon mataki ne da hukumomin jihar California suka ɗauka a kwanan nan.
To be vaccinated, starting with a requirement that they report their vaccination status or submit weekly.
Hukumar ta CDC ta ce jihohin Amurka 30-50 ba su yi wa rabin al'ummar su cikakken allura ba. To a wani labari na daban kuma, a farkon makon nan ne aka yi jana'izar mutum na ƙarshe da ya mutu a wani bene da ya rubuta a jihar Florida. Sama da wata guda da ya wuce, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 98, an gano Estelle Hedaya mai shekara 54 kwana guda bayan da masu ayyukan ceto suka kawo ƙarshen ayyukansu a hukumance, wanda suke yi na zakulo ga rokin da baraguzi suka danne bayan rushewar ginin. Daniela Levin ita ce mai riƙe da mukamin magajin garin Miami-Dade.
Although we have identified all of the victims that were reported missing, the Miami-Dade Police Department continues the ongoing search and recovery
effort. Ko da yake mun gano dukkan waɗanda aka ce sun bata, ɗan sandan Miami-Dade za su ci gaba da gudanar da bincike cikin baraguzan don a tabbatar da cewa babu wanda aka bari.
Ensure that all identifiable human remains are recovered.
Halin da ake ciki babu dai wanda ke da tabbacin abin da za a yi da inda ginin ya rufta. Lamarin da ya faru a ranar 24 ga watan Yuni. Wasu masu gina gidajen kwana sun ba da shawara a sake gina wurin, yayin da wasu ke cewa a mai da shi wurin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a ruftawar ginin. Wani alƙali da ke sauraron ƙararrakin da aka shigar kan rushewar ginin yana so a sayar da filin, wanda kuɗinsa zai kai dala $100,000 ko sama da haka. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lagos Gershon da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kasance lafiya.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa, na Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar tsaftace muhalli na jihar Bauchi, wato Basefa, da su yi wa Allah su kwashe tilin sharan nan da ke unguwar dutsen Tanshi, domin a gaskiya barin wannan shara a cikin al'umma babban barazana ce ga lafiyarsu, ganin yadda cutar kwalara ke ƙara yaduwa a sassan jihar. Da fatar wannan kira nawa zai kai ga inda ta dace. Sai sakon Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga suka shaidar da gwamnatin jihar Adamawa ta bayar na cewa Atiku Abubakar dan Najeriya ne, ba mu yi mamakin hakan ba, domin kuwa dama mun san siyasa ce kawai, saboda ai kowa ya san shi dan jihar Adamawa ne. Sai kuma sako daga Malam Usaini Dangwace Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce salam VOA Hausa. Na Allah kada ku gajiya wajen taya mu mika kokon baran mu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe, da ta yi wa Allah da annabinsa da ta tona mana magudanar ruwa wato lambatu, don samun saukin wannan ambaliyar ruwan sama da muka dade muna fuskanta a duk daminar Allah. Da fatar wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sai sakonmu na ƙarshe daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara tarayyar Najeriya, ya ce ina kira ga shugabannin da ke mulkinmu musamman na jihar Zamfara su sani cewa haƙƙinmu yana gare su. Sun yi ko in kula da harkan tsaron da ke damunmu a kullun. Yan bindiga sai sun kai hari a ƙaramar hukumar Zurmi ko kuma wasu garuruwa a cikin jihar ta Zamfara. Amma gwamnatin jihar Zamfara ta yi biris da lamarin, sai shige da fice kawai gwamnan yake yi domin ganin ya samu karbuwa a cikin sabuwar jam'iyyar da ya canza. Amma sun ki shige da fice akan matsalar Tarakawa. Yanzu haka ma ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke cikin ƙaramar hukumar Zurmi, kashi 80 cikin 100 sun yi gudun hijira daga garin. Ga majalisar dokokin jihar ba ta san aikin ta ba. Abin da ya kamata su gabatar a majalisar ba shine suke gabatarwa ba, sai korafin abin da zai kawo musu ci gaban aljihunsu. Allah dai ya bamu zaman lafiya mai daurewa. Kafin mu kammala, ga Hafiz ya sake shigowa da bitar labarai, amma a takaice.
Wasu rahotanni daga jaridar Washington Post da New York Times sun bayyana cewa a nasarar yau Juma'a, hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka wato CDC na ta bayyana wani kudirin lafiya na gwamnati kan samfurin Delta na coronavirus, wanda zai iya yaduwa kamar cutar kyanda zuwa ga mutane da suka yi allurar rigakafi da waɗanda ba su yi ba. Jaridin sun ba da rahoton kudirin wanda aka nuna musu a na'ura mai kwakwalwa, aka kuma rarrabawa jami'an hukumar CDC. Jami'ai a ƙasar Kamaru sun ce da alama mayakan Boko Haram sun sauya dabarunsu, inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a ƙoƙarin da suke yi na janyo ɗaukan wasu da dama. Ministan tsaron Kamaru ya kai ziyara kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya, inda aka kashe sama da mutane 30 ko aka raunata su a wannan makon a arangamar da suka yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama. Wani jirgi na musamman na wasu 'yan Afghanistan 200 da suka cancanci takardun bizar shiga shirin baki na musamman wato SIB sun isa Amurka a yau Juma'a, a wani bangare na aikin kwashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin Amurka. Jami'an fadar White House sun sanar da shirin Operation Allies Refugees a ranar 14 ga watan Yuli, inda suka ce za su kwashe 'yan Afghanistan masu tafinta da wasu waɗanda suka taimaka wa gwamnatin Amurka a lokacin yaƙi, tare da iyalansu waɗanda a yanzu suke tsoron ɗaukan fansa daga ƙungiyar Taliban.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta hada shirin, da injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington, nake muku a huta lafiya.